Hukumar zaben Najeriya ta sanar da sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Niger. Baturen zaben Farfesa Abdulgani Hambali ya ce sun gama hada hancin kuru'un da aka kada a zaben gwamnan daga kananan hukumomi 25 da ke fadin jihar Niger. Sannan ya bayyana cewa
Abubakar Sani Bello of APC scored a total of 593,702 votes. Umar Muhammad Nasco of PDP scored 239,772 votes.
Yace Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC ya samu kuri'u 593,702. Sai Umar Muhammad Nasco na jam'iyyar PDP ya samu kuri'u 253,772. A saboda haka baturen zaben ya bayyana cewa
that Abubakar Sani Bello of APC having satisfied the requirement of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected.
Yace bayan cika ka'idoji da kuma samun kuri'u mafi yawa, Abubakar Sani Bello shine ya lashe wannan zabe. Tuni dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin ciki akan wannan nasarar da ya samu, sannan ya nemi masu taya shi murna da su yi a hankali.
Ina fatan ko za a yi biki na murna a yi a hankali, saboda wancan karan an yi kuma an samu hatsaruka da yawa har wasu rasa rayukansu. To kowa sai a samu dan natsuwa, sannan a yi nishadi cikin hikima.
Jam'iyyar PDP da ta sha kaye dai ta rungumi kaddara. Barista Tanko Beji shine mataimakin shugaban PDP a jihar Niger.
Wanda Allah ya ba, Allah ta ya shi riko. Allah sa a ce gara da aka yi. Ita mulki ai haka take.